yayin da al'umma musulmi a fadin duniya ke ma fara haramun shirye-shiryen sallar liha, yanzu haka farashin raguna na kara tashin goron zabi, yayin da kuwa bangare guda jama'ar kasar ke ci gaba da koka game da matsin rayuwa. Isa Salu mai rago na ko cikin dillalan raguna a Yola ya ce hasashe ko na nuni da cewa abu na faku karancin raguna lamarin ma da ya danganta da rashin kudi a hannun jama'a.
To a yanzu dai halin da muke ciki mu ya mu ne, baki ba su fara zuwa ba, kuma harka ta rago mace da ciki ne ba san abin da za ta haifa ba. Wani lokaci farko ya tsada, wani lokaci farko ya sauki, ƙarshe ya tsada. Kaga halin wanda ya kiwata yana lissafin me ya baiwa dabbobinsa, dole ne abun a samu bambancin farashi na bara da na bana.
Kamar dai Adamawa, kusan fa haka lamarin yake a jihar Taraba, inda fatake da kuma Hausa yake makokawan.
Sunana Musa Muhammad Gombejo, ni chairman ne na garin Gwalagwalo na Chifan Gosela. Gaskiya dabbobi sun karanci compared to last year, so mutane kuma suna kamar da muna zuwa ma bola musa yaka ya ki muka je this time around this year muka gama daure kamar 20 da wuce 10 kawai daure ba. In mun tambaye su me yasa suka ce saboda tsada abincin nan ba samu suka kiwo da yawa ba, yawanci dabbobi sun sai da su a gurin cin abinci. So dabbobi sun karanci compared to last year, sun karanci kuma saboda tsada abinci ne, sannan kuma still a kuɗi kuma bana sun fi lafiya ma kuɗi bayan karancin ma kuma sun fi
rashi su bar ne 55 suka ce a rufa masa 60 ne a bar ne 55.
Kamar dai masu sai da ragunan kuma tailoli da sautari ma kan kai ruwa rana wajen cika alkawari sun ce fa ba kasuwa a bana.
Safiya kuma safiya nu gaskiya sallan bana ba harka ba kusurwa san babu kuɗi a gari
ba kuɗi. Ba ɗinki da yawa kenan?
Babu dai, ba yawa wallahi.
Ko me kawo ka?
Gaskiya gwamnatin dai gashi nan dai muna dan fama dai kan ba ku da yawa.
Ya za ka dinga sai sallar laiha na bana da shi kai gabata?
Eh to gaskiya bara hada ba don shekaran da yake dai wa hakan nan dai yana da ɗinki da yawa kasa amma bana gaskiya babu.
To sai dai ko yanda ma cikin wasu ma'aikata ya ɗebi ruwa na rashin samun albashi gabanin zuwan sallar laiha, shi ko wani malamin firamare da bara yi tunda ku an ce mai zurfin ido wai da wai ke so mu kuka.
Ni sunana Mana Salu Bakari daga Yola.
Ina shirin
sallah. A shirin sallah alhamdulillah, shirin sallah yanzu kam muna kokari sallah ta gabato.
Mun gode rago.
Rago alhamdulillah, rago ka tun biyan din gwamnati ya biya mu wata uku nan muka na rigar sai rago.
Tabarakallah ke.
Alhamdulillah tabarakallah. Rago kan an samu sai masai dinna ji yanzu kam rago kuma sa tashi bane ba sai da wuri ba abun ya tashi sosai amma dai Allah ya Allah ka rufa na siri.
Malam Salu Garba kenan wani malamin primary kuma fata ma dai shine Allah ka saukin halin kuncin rayuwar Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.